angels sing. Worthy is your name, all creation shout Kadosh. All the angels sing. Worthy is your name, all creation shout Kadosh. Kadosh, 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 Jehovah Elroy.
Hi.
Kadosh, 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 Jehovah Elroy. To the monarch of Zion I sing. To the monarch of Zion I sing. Oh, to the monarch of Zion I sing. Kadosh, Kadosh. To the monarch of Zion I sing. To the monarch of Zion I sing. Oh, to the monarch of Zion I sing. Kadosh, Kadosh. To the monarch of Zion I sing. To the monarch of Zion I sing. Oh, to the monarch of Zion I sing. Hey, ka ba 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 ba. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ye ka ba ba pele ko pa bila handeya. Ye bela dani kaila wile bebe. Hatas ke bebe na dama wile bi. Aya manaka ma ile bi manaina ile bi. Ada da ba 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 la ile bi. Ada dile de la da ba de. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Aya ba ba ba. Dioba Elroy, 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 Elroy. Kadosh, Kadosh. Worthy to be praised, oh, oh yeah. You are worthy. You are worthy to be exalted. Apalatapai. You are worthy. You are worthy to be praised, oh. Hey, you are worthy. You are worthy to be exalted. To the monarch of Zion I sing. To the monarch of Zion I sing, oh. Hey. To the monarch of Zion I sing, oh, yeah, Kadosh, Kadosh. Aye. Kadosh, Kadosh. Aye, Abana. Kadosh, Jehovah. Open the door. Ah, Kadosh, 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 Jehovah Elroy. Kadosh, Kadosh. kapalate mohas kabila brante rebelle prondis kabaya kembrengo masivre telitente telite brahandi baha predemiso vilibra atiba hantopa predada de bele hantopa dila prevolta sai copra atiba rabamba lana sofre dibo. Woo! Woo! Shada da 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 da